toes round, she wanders up, she wanders down, she slumbers high and whispers low, and wonders where the moments go, and I'm right behind her. Around and round, the wheel turns round, she starts to smile, but then she frowns, she's overdrawn, she understands. But it won't interrupt her plans, and I'm right behind her. Around and round we all turn on, there's nothing right if everything's wrong. I mumble high, and then I sing, and no one bothers. Listening, and you are right behind me. Da 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 da